Allah ya ja zamanin sarki ranka shi dale sai kai da kalimma zina a hauka azami ka hau mutun ka zauna daram ina gwanin wani ganawa mai zamani kai ne jiya kai ne yau kuma da kai za a yi gobe da yadda Allah kai ta ka lafiya sadauki wanda bai bi ma an bi
ila dan zamani yau no wahala ba masala yan adawa sun na zawero awero no wahala ba masala yan adawa sun na zawero awero no wahala ba masala yan adawa sun na zawero awero no wahala ba masala yan adawa sun na zawero yo kullun kullun pita sai ku ce da ni gauta we are no more slaves I didn't even mean to about a eh yo na shigo in kaskantar munafikai azalumai da wasu fitsare yan iska yan adawa They keep my business, I'm up on my damn But so sick and okay, the zafi move on my location Call me by, life is about a competition Either to win or to lose Yeah, again, I can sleep for you not to choose My mind keep cooking, all the boys rapping Daka so quick, yeah, ganina, now the boys driving Yeah, and I depend on mookie, now it's rocking Don't you shit, the lion, hati, and zuni, jari, mine Never ever retreat, wallahi, babu, jada, baya Hip hop in my vein, the flows, harajin, in jikina I ran my city, koi, na, brne, kebi, garina Na la, she took what beat, Wada yang adawa, yang adawa No wahala, ba masala Yang adawa si, na zawero, awero No wahala, ba masala Yang adawa si, na zawero, awero No wahala, ba masala Yang adawa si, na zawero, awero No wahala, ba masala Yang adawa si, na zawero Bakawe kana adawa da dangarin ka baka da aiki da ka zauna sai ka tafi mun suka na gabana ka nuna kana yi na bayana da ka zaga baka da aiki sai ka tafi mun zagi na what the hell you think you do you munafiki wata nan ga surutan banza wuta ne shi mutum to ka bude kunne ka saurara ka ji ni da kyau in zaka gina rhyme mu gunta gina shi daidai don baka sani ba karshen ta ai kai ne zaka fada I'm straight forward nigga classic bana fada bakin cikin sai yanzu ya ga ana yi mini fada kirari suke Allah ja zamanin sarki hip hop yes I come lokaci ne ton by ton yanzu ni ne akan kujerar nan isa wa tron sir out the hip hop dukkan na wani sai ku bani crown all the fake niggas sai ku jaye isa ma tron tron no wahala ba masala yan adawa si na zawero awero no wahala ba masala yan adawa si na zawero awero no wahala ba masala yan adawa si na zawero awero no wahala ba masala yan adawa si na zawero yo jite jite suke wa ina da girman kai almost pay me that crap wane ne ni da zan yi girman kai I'm just a simple person who might be like you what I know ban shiga sabga ba a gayyace ni ba so ku daina daukar maganan banza na yan adawa in ka so ni zana so ka in ka ki ni zana ki ka in ka bi ni zana bi ka in ka bar ni zana bar ka in ka share ni na share kai ka kyale ni na kyale kana gode Allah da ya bani kyautan brain and knowledge dashi ina sarrafa shi hanyar musicology ai na mu ne na asali na su kokoskwari ma in ka ki kira na sarki dole ka ce ya rima ga shawara zan ba ku yan adawa kar ku raina ku subta mukami all you end up committing suicide kai ko me subuta laya ka kiyaye mai zamani dan babu amfanin adawa